masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanyin na an tashi lafiya
lafiya kalau malama Adris da fatan an wayi gari na wannan karshen mako lafiya
lafiya limi na sanyin na me ya dauki hankalinka a Amurka
eh wannan mako to gaskiya abinda ya dauki hankali na a wannan mako shine kamar dai kullun kamar da muke fada an yi bikin ranar ma'aikata ta kasa inda wannan abin shi kansa ashe wai kuma wata dama ce kuma da za a duba sai a rage ma mutane farashin kayayyaki sannan a taimaka ma mutane da wasu abubuwa wanda baka ko sa tsammani ba
so kusa kullun da kamar suna neman lokacin da za a gwanjo sai mu kira su gwanjo
wallahi kware daga shi abin ya ban mamaki na shiga shago kin san da yake mu ba hutu ne muke da shi ba so in ba tsayawa kai ka tantance ba ka yi bambancewa tsakanin yau litinin ce ko yau asabar ce ko yau
kuma
ce
ko yau kristimeti ce ko haka haka wanda ake namu haka yake
an yi daidai ranar kawai na tabarin shiga shago ina shiga shago ya riga ana ta sayar ana ko ina an rubuta
an rage an zabje kashi 70 cikin 100 an zabje 60 cikin 100
to sai na kwashi gara basa ta balaba gare shi na shiga mota haka to na kunna radio na to anan ne ma sai hankali na ya kai ga abin da ake faɗa a radio cewa wai ashe wai sel ake yi saboda bikin ranar ma'aikata nace to wato su komi na su da rubuwa ne ga talakawa
ai muka sani ba wai muka je sayan zare ita mama ta tana yawan saka sai muka je mu so zaranta ya kare muka je sayan zare sai da na kwashi zare sai kawata ta ce a'a to sati mai zuwa ake ranar ma'aikata me yasa ba za ki bari kawai sai sati mai zuwa an
aje sayan zare
an sabda ka ba da ce mata to na san yanda za a yi zan sai wayannan guda biyu da wanda za ta fara yi sai mu bari kawai sai karshen mako an rage ba haka ko aka yi sai ka samu komi kaga da yanzu to shekara tana tafiya karshe na san yana daga wannan ranar ma'aikata za a zo a yi Halloween za a zo a yi Thanksgiving to wannan dai daga yanzu har shekara ta kare lokacin gwanjo kenan kullun cikin gwanjo ake
ba gwanjo na ba wato malama Gareth ni na yi dauka shi a matsayin wato tausayin talakawa ni haka na yi dauka saboda kawai a dubi biki wanda aka san mutane suna da bukatar kayayyaki to a lokacin ne za a kare farashin
a lokacin saboda mutane kowa ya iya samu ya saya
yawa ke ga aka san haka ne yake faruwa a kasashen mu na nahiyar Afrika a lokacin da duk aka san ana bukata abu to a lokacin ne farashin zai ninka
haka ne
to Allah shi mana
haka ne
Allah ya sa mu koyi da irin waɗannan
amin amin ai zan baka misali a gurguje a wannan mako da muke magana mu mun je sayan kayan masarufi ne wata za ta yi biki muka je mu sayan lebo sai muka je da yake shagon ana sai da tufa sai wata ta ga waɗansu ƴan riguna da suka yi mata sai ta ɗauka da muka je inda za a biya kuɗi sai ta lura cewa wannan riguna da ta ɗiba ta kaga dai mu sai mu ce riguna amma sai a ce ta goyi ko
wa ta kwato a kwato tagwa ai ke ta tagwa da shi tagwa da bari ga
da ai shi da nake to bari ko ba tagwa ga ba sa kwace nan
ga ai gaskiya kai wallahi kai gaskiya
kake ce wai ko babba malum babba riga nake
nake au wallahi sai tagwa da bari ga da ba kamar yadda muke da hula daban dau daban
awa to riga na sanyina sai muka je muka ishe wannan riga na sanyina da dama kudin ta dala 65.5 ashe an zabge kudin ta na sanyina kai abun mamaki daga dala 60 da wani abu ta koma dala 4.99
cikin gani
dala 4 to ai ga maka yar gane ce da ta ga haka da muka koma kuma sai muka zo muka samu sai muka koma ta koma dala 3 to wato baki iyakacin waɗanda suke wurin guda 20 muka kwashe shi na sanyina gaba ɗaya muka kwashe to na kwashi goma ta kwashi goma ni ba fa abin da zan yi da ita kawai dai za ta abin nan dan dinga zuwa ina cikkyautawa waɗanda
wallahi malama Grace ai ta kake min dariya ni ba na taɓa yin haka na amma ba yanzu ba amma ni kage ya nake ba kake min dariya
daga dala 60 aka bada dala 2 ai sai kaje muka gaba ɗaya muka kwashi goma Allah ya kaimu wannan lokacin da masu hali baiwa za su iya irin waɗannan domin taimaka ma mabukata to na san yana an yi rashi amma kafin mu fara da wannan rashi bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna domin ƙari da aka samu shi dagacin namaran ko sarkin namaran zan ce dagacin namaran Alhaji Isa Shehu Suleiman shi ne ya samu karuwa da mai ɗakin su suka samu karuwa a ranar Juma'a da ta gabata aka kuma yi suna jiya kenan an sa ma yaron suna Al-Amin ba PP Isa
Al-Amin ba titi isa to Allah ya raya Al-Amin kaga sunan danka
gaskiya
na sanin na
to
karar danka
gaskiya to Allah ya raya to
aban sun ba ma to sai kuma mi ka gaisuwa ta ajiya na sanin na
malama gidan dama ke san kamar yadda ake cewa a haka duniyar take wata rana a rasa wata rana kuma a sami raguwa wato al'ummar arewacin Najeriya gabaki daya wato ta kadu da aka waye garin shekaran jiya da rasuwar babban malamin addinin musulunci nan wato Sheikh Abubakar Abdullahi Giro Argungu wanda aka sani da Malam Abubakar Giro Argungu Malam Abubakar sananin malami ne kuma malama Grace ki sani an ce ma a ranar da wato za a waye garin tashi da mutuwar tashi a daren ma da
wani sai da haka
sai da yayi wa'azin da ya sa sannan abin nan su kin ga mutuwa tana da ban tsoro irin haka nan
kan haka
to Allah ya kanshi da gafara Allah ya sa ya huta kuma Allah ya baiwa ƴan uwa da abokan arziki da dukkan ƴan Najeriya hakurin jure wannan rashi da aka yi
amin summa amma Allah kuma kyautata namu karshen
to amin summa amin
to bari kuma mu mika wannan gaisuwar ta'aziya ita ma daga hannun Shehu Abdullahi Jegege wanda ya saba shigowa wannan zauri domin bada labarai yau ba ya bakunci wannan zauren to shi ma an yi mishi rashi ta'aziya Mustafa Abubakar Dange wanda yake dane ga injiniya Abubakar Muhammad Dangi sakataren yada labarai na majalisar agajin izala ta kasa a Jos Nigeria shi Mustafa Abubakar din ya rasu ne ran Laraba a unguwar Rijiyar Zaki Kano bayan doguwar jinya to Allah ya ji kansa da rahama ya kyautata namu karshen
to amin kuma amin malama Grace
to sai kuma mu shiga zangon sada zumunci ko na sanyin na
gaskiya haka ya kamata malama Grace kamar yadda aka al'adanta
to bari mu fara da waɗannan jerin gaishe-gaishe da muke samu ta hanyar sadarwar tafi da gidanka ta wannan hanyar zamani da muka samu ta WhatsApp a wannan lamba da take a hannuna wato wannan sako ya fito ne daga hannun Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Nigeria wanda yake so a mika miki gaisuwa da sada zumunci zuwa ga Ibrahim Muhammad Karasuwa da baba gana Alhaji Muciya wacce ta da kuma baba gana Alhaji Dabuwan Guru da Alhaji Mele Sufari sai Mansur baba Wuro na fada da Yusuf Bazuka Mele da Gululu sai Tukur har Karjau da Muddasir Sani Birnin Kebbi sai Sa'idu Abdullahi da Maturu da Malam Aji da Gona da kuma Aminu Adamu Malam Maduri sai Abubakar Kawu Girgir da Ahmed Afansi Bagoga sai kuma Alhaji Muktari Yarima sarkin Kile Telolin sarkin Telolin sarkin Fika sarkin telolin sarkin fika fatakun to fa shi sarakai yake ma dinki to sai wannan kuma da ta fito daga Hana Ahmadu manaja Bauchi unguwar Karofin Madaki dake so a sada mishi zumunci ga mai sarauta mai girma Dujuman Bauchi Alhaji Bashir Yakubu Leme wanda ya amince ya ba shi sarauta gargajiya na maga takardan Dujuma Bauchi to muna taya ka murna sai wannan da ta fito daga hannun Babandi Mamman Bande yake mika sakon gaisuwar sada zumunci ga sarkin yakin Nima dake Accra Ghana da Hamidu Kalalabuwa Difa da Tasi'u unguwar Tudu da Magaram da Sade Sa'idu Daura an sake gaishe ka da ku masu gabatar da wannan shirin to muna amsawa to sanin na
to malama Grace kin san a kodawane lokaci muna karban sakonni daga masu sauraron mu wannan gaisuwa ce zuwa ga dindin masu sauraron mu da suka aika mana sakonni domin mu nuna muku yabawa da kuma irin dangantaka da zumuncin da ke tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka musamman filin abari mai huce da ku da farko akwai Nuruddin Haran Damahe Sokoto da kuma Shefi Umaini shugaban kungiyar ma'abuta sauraron gidan rediyon Edition FM wato Bitlock sannan da kuma mawakin wannan kungiya Ibrahim Filisko akwai kuma Yakubu Mai Aski Badaraka da kuma Mamman Sani Dauda sai Sanusi Madatai da kuma yaro buniya garin malam da gali malam Ibra da general da magaram jamhuriyar Niger. Sakon fata alheri zuwa ga haddadi mai kwamfuta mai yama da Adamu A Hamza Daura da comrade Iliyasu Yakubu Digawa da Sanusi mai madatai da magaram da kuma Isa Jika mai saje toro. Sai kuma jamilan Ado Salatu Goma ga Nagari Gaud Aisha Usaini Dango ta karasuwa da Maryam Baba Gana Alhaji Nuciyawa Shakal. Sai Aisha Lawal Bini Hambali NK dan Silba Sakkwato da kuma Fatin Ado Salatu Goma ga Annabi. Gaisuwa zuwa ga baban di Mamman Bande tare da Ali Sarkin Yaƙin Nema da Amadu Mamman Bande da kuma Hamidu Kalala Buadifa. Sai Yusuf mai leda Gurulo Jihar Bauchi da Najifi Ibrahim Ruggar Malam Shagari da Abdullahi Sani Dukku. Sai kuma Faruku Mahe Karuga Jihar Sokoto. Sai kuma Haruna wato Baffa Haruna Bajoga. Akwai kuma Salihu Isa Fana karamar hukumar Kamba a jihar Kebbi Najeriya da kuma Garba na Hali Kamba a jihar Kebbi da kuma Mansur Salihu Fana. Bari mu kara da wannan sakon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga Bala Muhammad Dambam Jihar Bauchi da Shehu Sarkin Gini Dambam da Musa Bolo Dambam da Nasiru mai wankin hula Dambam da Alhaji Shehu Gani Dambam da Siraju Rengi Dambam da kuma Alhaji Usaini mai guru Dambam. Akwai kuma Alhaji Aliyu Jalam kwamishinan kananan hukumomi na jihar Bauchi da kuma Sadiya M Sadiya daga kasar Afghanistan da Maryam Air Fulani daga kasar Saudi Arabia. Malama Grace bari mu takaita idan muka gaida Ibrahim Musa Wada Barkin Ladi a jihar Filato da kuma Usman Kasim Ringin da Abari Abdullahi Kiringin da Malam Maina Muduwa da Muhammad Lawal Kail Jauro. Sai Usman Ibrahim Rukuba da Barka Jos da Jeti Labji Kanduna. Sai Sani Mai Manja Kasuwar Barkin Ladi da Fatima Musa Wada Barkin Ladi da Aisha Musa Wada Barkin Ladi da Zainab Ibrahim Musa Wada Barkin Ladi da Jimmai Matar Sani Mai Manja Kasuwar Barkin Ladi da Zainab Babaji da dukkan masu sauraron mu. Da fatan za su yi ƙarshen mako lafiya.
Aliko Auta Kafinta Yalwan Gindin Akwati Barkin Ladi na jihar Filato ya ce a isa mishi gaisuwa zuwa ga Farida matar Garba direba Doruwan Babuje da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Sai Lawan Bin Hambali MK dan Silba Sakkwato da Bashir Tela Latiyan Bare-bare. Sai Alhaji Haruna Bibi Watar Matsuwa da Salisu Mai Shinkafa Song. Sai Malami Kura garin Sarkin Noma da Ayuba Isa garin Sarkin Noma. Sai Mai Lange-lange Yawuri da Sana SID Makoli. Sai Hajo Mata Garba Mai Nama Barikin Ladi da Admin Yusuf Basa Jihar Filato. Sai Nazifi Ibrahim Rugar Malam da Ibrahim Dan Fulani Yayari da Kawu Mai Ruwa Bajoga. Sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Mahmud Salisu Kauran Namo da jihar Zamfara, baban Abdul Samad, yace yana so a gabatar mishi da wannan gaisuwa a wannan shiri mai farin jini maganin hawan jini. Mahaifinshi Alhaji Salisu Mai Gyara Agogo Kauran Namoda da Liman Badamasi Limamin Masallacin Juma'a na Biyu Kauran Namoda. Sai Khalifa Tiku Abubakar Mai Suna. Sai Alhaji Ibrahim Shamaki Zamfara da Malam Tsoho Mai Wankin Hula Kauran Namoda. Sai Abdullahi Mai Shayi Bakin Kasuwa da Idris M. Idris da Maturu. Sai Alhaji Buhari Mai Shago Bakin Kasuwa Kauran Namoda da Lawal Hambali Dan Silba da Yunusa Tanko Bani Mbaka da Usaini Dangote Karasuwa da M. Baban Yusra Gusau da kuma Naziru Sabu Gusau. To na san yana kamar yadda muke faɗa kullun, komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa, sabili da haka za mu daga kafa a nan ko kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana. To yau na san yana zangon labarai bakon da muka raka ne ya dawo kamar yadda muke faɗa shi kirakin jejjebe ya sake yawa bakunta wannan zaure wato Shehu Abdullahi Jegede tirakin Jegede. To a wannan karan na sanyin na aka ce zuwa da kai ya fi sako ko yawa da labarin da ya bamu wannan karan.
Labarin mu ne a wannan fili namu na Abare Huce, wato wani talaka ne yana zaune ya je tashi tsaye sai juwa ko juri ya dauke shi sai ya fadi a garzaya da shi asibiti. Likita ya duduba shi yace masa na ji an ci faɗo a kai, yace eh lalle mai goyo ce ta kashe ni. To likita bai gane ba, yace shi kenan. Sai ya ɗauke shi ya duba fatar jikinsa ya buɗe idanunsa ya haska sai dauko alƙalami da takarda sai rubutu ya rubutu sai ya bashi yace matsalaka mai sauki ce ban Allah ga wannan kaje ka samu ka rika cin hanta kwai kifi madara alayyahu salad da makamantan su sai mika ma wannan talaka talaka yace a'a likita wannan takarda ba tawa bace yace a taka ce yace a baka ji nace mai goyo ta kashe ni ba yace eh ina ganin ai matar ka kana nufin tana da goyo kenan ko yace a'a masara ne ka nufi yace oho yace ka ba mu damuwa in ka kiyaye waɗannan abubuwa ai shikenan komai zai daidai yace amma dai kai likita wawa ne yace to ya aka kuma na zama wawa yace to ni da na gaya ma mai goyo ta kashe ni ka zo kan ka lissafa mai in rika cin kwai hanta madara alayyahu salad da sauran kifi da sauransu yace to shin ni da na fi karfin masara ma yau shi za a kawo ni gaban ka inda na fi karfin masara ma yau shi za a kawo ni gaban ka balle ka zo ka lissafa mai wadannan abubuwa in ba wawa ba
irin su za su yawa fa a wannan karan a Najeriya tun da zaji ana fama da
yawa yanzu ke malama Grace ana ta kaiwa yake ta kaya kai ana magana yiwuwa ma ta dame mutum kana magana kaya ai
wai kai ka ce ina tsaman wannan likitan birni ne ba ba likitan kauye ba ne
gaskiya
ina tsaman likitan fadar mulki ne shi yana ganin ko ina sawai
eh gaskiya kan ga ake shi da ta ana cike baki da ba mamaki bai ma fa ana cike
ina ba tsaman ka san ko da yake cikin kasa daya wadansu suna magana da kyar a ci basu san inda za a cin yau zai fito ba balle na gobe
eh wasu
kuma to amma kuma wadansu basu san ma ana yi ba
ina ban sani ba su zaki ma suke yi ne yasa yau za a ci ka za a ci a ci ka za a ci yau a ci kuma gobe ya gane
eh eh haka ina ruwan likita to in kai ne da za ka ce ma wannan bawan Allah ya fito
ba bawan Allah ne za a ba shawara ba ai likita ne za a ba shawara kai duk wani abin da kake fa bai da wani amfani ba kamar dai yana shi kamar abin nan shuka ne kake kawai idan makwarwa ruwa na kwashi ba bai da wani amfani ka ga masa dai ke koshi tukunna ya samu abin da yake
ai abin da ya kamata yayi shi likitan ma shine zai je ya so mishi waɗannan kayayyaki
yawa kware da gaske kware kuwa
to na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka tilas mu jabirki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanunna
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci
Thank you.